Wani sabon rikici da ya balle tsakanin kabilun Tivi da Fulani a kananan hukumomin lafiya da Obi a jihar Nasarawa ya yi sanadin rasa rayuka fiye da 50. Bayanai na nuni da cewa tun ranar Juma'a ne rikicin ya fara tashi, wanda zuwa jiya Lahadi aka samu gawarwakin mutane da kona garuruwa, mutane da dama kuma suna gudun hijira. Shugaban kungiyar raya kabilar Tivi a jihar Nasarawa, Peter Ahemba, ya shaida mun cewa a lokacin da nake magana da shi sun kirga gawawaki 55.
Abinda ya kama kaman karfe 11 na dare shine wasu yan bindiga wanda muna suspecting su Fulani sun je su shiga a kauyen wani kauyen TV mai suna Gidan Chabo, sun kashe sama da mutum 20. Daga riyawaye nan sai abin yana ta balowa. Yanzu haka gefen lafiya da Obi local government, na local government biyu ne so far su affecting. Yanzu haka sama da kauyukan TV 15 an riga an displace mutane, an tada su daga wurin su gudu sun fita, kuma wayanda an kashe so far report da na samu a wasu leaders na wanda ke wayannan kauyukan da dinna fada dinna sun kai 55 maza da mata da kuma yara. Jami'an tsaro da ma suna kokarin su fi da wasu gawakin da an discover nasu so far.
Shugaban kungiyar raya al'ummar TV a jihar Nasarawa kenan, Peter Ahemba. A gefe guda kuwa, shugaban kungiyar Miyeti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa, Alhaji Dabu Bala Muhammad, yace rikicin ya fara ne bayan kisan da aka yi wani Bafulatani.
Sako wani kauye can cikin daji da ake kiran shi Koyero. Da shekaran jiya aka kashe wani Bafulatani da ya kai ma yayansa makiyaya abinci, sun kira shi abincinsu ya kare ya nika gari ya kai masu, ya hau mashin yana hanyarsa na dawowa a daidai wa'annan gidajen Tibabin suka fito aka harbe shi a baya. Baya da nan da jiya kenan aka samu wasu kuma wanda suka zo suka shiga inuwan wannan rigiman da ya faru, su ma suka fada ma Tibi suka kashe Tibabe, wanda yake har yanzu mu ba mu iya tabbatar da su waye suka yi wannan abun ba. Yanzu haka akwai mun kira zama taro na gaggawa gobe bangaren su mutanen Fulani da kuma bangaren shugabannin Tibabin domin sawatarwa da kuma jami'an tsaro.
To sai dai har lokacin da nake hada wannan rahoto ban samu karin bayani daga bakin jami'an yan sanda ba, duk da kira da sako da na aikewa kakakin yan sandan na jihar Nasarawa, Ramhan Nansel. Bayanai na nuni da cewa rundunar sojoji sun isa ƙauyukan don taimakawa jama'ar yankunan da lamarin ya shafa da kuma tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.